Hoton tara Musan da Shirina Bagdi Zuriyar Ibrahim kuma to tonziriya boko cewa Yahudawa Musa ma Zuriyar Ibrahim ya bo kuma azo mana Bagdi kuma yadda na Bagdi watannan da sai Bagdi tuwa Musa a cin tudu ebi dohon yawa bakin tan hoton fa aruna cewa Musa sonka tudu ndoha na Bagdi rubutu a cin tudu Musa sonka tudu ashishi ndon doha na Bagdi apan Bagdi abo dunguntan bo igache abati. Thank you.